sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na daren yau Asabar 22 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji cewa an kubutar da yara mata hudu cikin ƴan makarantar Yauri 11 da suka rage a hannun ƴan bindigar da suka yi garkuwa da su. Sannan za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyi kuma da Ibrahim ka Almasi Garba yake gabatarwa. Baya ga haka muna tafa da labarun wasanni wanda Salisu Lado Garba zai gabatar, amma fa duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin bangarorin sojan kasar Sudan guda biyu a yau Asabar, a wata sanarwa babban hafsan sojan kasar General Abdul Fattah Al-Burhan ya ce dakaransa za su taimaka wajen kwashe 'yan kasa da jami'an diplomasiya daga Birtaniya, China, Faransa da kuma Amurka. An samu rahoton fada a kusa da tashar jiragen sama ta birnin Khartoum, ko da yake har yanzu ba a san yadda za a yi wani gagarumin aikin kwashe mutane ba, saboda an yi musayar wuta sosai a yankin da ke kusa da tashar jiragen a cikin makon da ya gabata. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka bai tabbatar da cewa za a fara aikin kwashe jami'an gwamnatin Amurka ba. Sai dai a safiyar yau Asabar agogon Washington ya faɗa wa muryar Amurka cewa suna ci gaba da tuntuɓar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Khartoum, kuma suna da cikakken bayani akan dukkan jami'ansu. Don kare lafiyarsu ba zan iya yin cikakken bayani akan inda suke ba, a cewarsa. Ofishin jakadancin Amurka a Sudan ya faɗa a cikin wata sanarwar tsaro a yau Asabar cewa saboda rashin tabbas na tsaro a birnin Khartoum da kuma rufe tashar jiragen sama, a halin yanzu akwai hadari Amurka ta shirya aikin kwashe 'yan kasar ta. A bayanan da ta saba faddawa a duk rana game da yakin da ake yi a Ukraine, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa Russia na gwagwarmayar ci gaba da bada hujjar dalilin mamayar Ukraine. Hujjar kuwa ita ce mamayar ta Ukraine ta yi shige da abin da ya faru a tsohuwar tarayyar Soviet a lokacin yakin duniya na biyu. A farkon wannan wata, Russia ta bada dalilan tsaro a matsayin makasudin soke faretin bikin tunawa da sojoji da sauran jami'ai da suka fafata a yakin duniya na biyu wanda ake yi a duk shekara. Ma'aikatar ta ce a zahiri ta yi hukumomin kasar sun damu sosai akan cewa yawan waɗanda za su halarci faretin zai nuna asarar rayukan da Russia ta samu a baya-bayan nan. Wata hujjar da Russia ta kuma bada ita ce akwai 'yan Nazi a Ukraine. Ko da yake a yanzu Yevgeny Prigozhin, wanda shine shugaban dakarun Wagner kuma abokin shugaban Russia Vladimir Putin, ya fito karara ya bayyana shakku akan kasancewar 'yan Nazi a Ukraine, abinda ya saba hujjar ta Russia game da mamayar, a cewar ma'aikatar ta Birtaniya. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar ne al'ummar musulman kasar Ghana suka yi hawan idin karamar sallah yayin da suka kammala azumin watan Ramadana. Babban limamin birnin Accra ya yi kiran haɗin kai da zaman lafiya a ƙasar. A nasa ɓangaren, mataimakin shugaban Ghana ya yi jawabi a yau Asabar game da batun haɓaka tattalin arziki a ƙasar. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Redwan Abbas.
Falillahi alhamdu, an yi sallah a Independence Square wadda ya samu halartar dubun-dubatan al'umma musulmi daga kusurwowi daban-daban na birnin Accra. A cikin su akwai ministoci da ma'aikatar diplomasiya, mambobin majalisa da uwa uba. Mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Mahmud Bawumia kansa ya halarci wurin sallan Idin. Sheikh Usman Nogu Sharubutu ya jagoranci sallar, ya kuma yi kutuba. A cikin saƙonsa, babban limamin ya buƙaci al'umman Ghana mu gode wa Allah da zaman lafiyar da ya bamu a nan ƙasar. Ya ce akwai buƙatar mu haɗa kai mu zauna lafiya da juna har da waɗanda ba musulmai ba, yadda Allah ya buƙata.
Allah ya gwada mun fito daga Adam da Hawwa, da manyan ƙabilu daga nan ƙabilu ba domin mu zo mu yaki ba li ta'arafu li ta'arafu domin mu san juna ne mu taimaka ga juna ba domin yaki ba
anan mataimakin shugaban kasa Mahmud Bawumia ya shigo da jawabinsa inda yake nuna irin hubbasa da gwamnati zake yi dan farfado da tattalin arzikin kasar yace yana daga irin kokarin nan gwamnati ta tabbatar da duk yaran da sun kai munzulin zuwa makarantar sakandare da na koyon sana'o'in hannu sun samu damar yin haka
of the special development agencies which includes
abin bukin mu shine bude gidauniyar rayan zango wacce kafaci ta musamman dan kawo ci gaba shekaru 6 can gaba ba a taba tunanin a cikin kasafin kudin shekara za a ware kaso na rayan zango ba bayan shekaru 6 abin ba ko magana
insha Allah 40 young men and women drawn from various Zungu communities to train in Cuba.
Nan da shekaru 2 masu zuwa matasa 40 maza da mata daga Zango za su kammala karatun likitanci a kasar Cuba in Allah ya yarda. Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Samun fitowar ɗalibai mata 4 daga cikin 11 na makarantar birnin Yauri ta jihar Kebbi da suka rage a hannun masu garkuwa da mutane alamu ne da ke nuna ana iya fitowa da sauran ɗaliban da ke hannun 'yan bindigar. Wannan na zuwa ne lokacin da iyayen yaran ke murnar fitowar wasu ɗalibai 4 da kuma juyayin sauran 7 da ke hannun 'yan bindigar ya zuwa yanzu. Daga Kebbi ga Muhammad Nasir da rahoton da ya aika mana.
Mun gode ma Allah, mun gode ma Allah, mun yi farin ciki.
That is why you are called Jehovah.
Munira Bala Engaski da Sera Musa kenan daga cikin iyayen ɗaliban nan 4 da suka shaki iskan yanci ke godiya ga Allah. Sai dai a cewar Sera Musa har yanzu suna cike da juyayi akan sauran yara 'yan mata 7 da ke can cikin daji hannun barayin kusan shekara 2.
They didn't release them all. We have still pain in our heart that this 7 children
tace wasu daga cikin su ko da Allah ya fitowar su ba za su tarar da mahaifan su ba saboda bakin cikin rashin su tuni da ya kashe iyayen ita kuwa Munira en gaski cewa ta yi ita ma Allah ne yasa tana da sauran kwana a gaba har ta ga fitowar diyarta
don ni nan da kuke gani na nayi wata uku yadda nake yini zaune haka zan kwana zaune babu bacci akan haka na hanna ta shi rasa kafahuna don da ban ko iya tafiya ko mi sai Aminu ba hannu ba kafahu cikin yaddan Ubangiji sai gashi Allah ya sassauta min saboda ya san da cewa an zalunce mu kuma yayi mana mafita muna roƙon Allah Allah ya muna mafita mafi alheri ga sauran waɗanda yara 7 da suka kin gidaje
bayan da gwamnati ta yi kokarin fitowa da wasu ɗalibai da aka sace har sau 2 an samu raguwar ɗalibai mata 11 a hannun barayin kuma iyayen yaran sun yi ta fafatuka domin ganin samun fitowar yaran inda suka tuntube mahukunta amma dai kulliya ta kasa biyan kuɗin sabulu sai da suka kaddamar da neman taimakon kuɗi daga jama'a domin ceto yaran su Salim Kaoje shine jagora ga fafatukar fitowar ɗaliban
mu yi umarni da waɗannan kuɗi da muka sai da kaddarorin mu gidajen mu gonakin mu ainihin waɗanda jama'a suka taimaka muna domin ceto waɗannan yaran a wannan kwamiti na mutum 5 yine ne jagorance shi inda muka rubuta takarda domin mu aika ma gwamnati inda muka kofe ɗinta ga gwamnati ga jami'an tsaro kusan sati 2 babu wani bayani daga gare su wannan kwamiti na mutum 5 sune suka shahada suka shiga daji kusan kwana 6 domin ganin sun ceto wannan yaran su
to ko yaya yanayin yaran 4 da suka samu yanci
to condition ne inda mutum ya yi shekara 2 a cikin daji ba uwa ba uba ga matsala na kadaici ta'addanci da duk wasu al'amura so amma alhamdulillah dai yaran sun dawo suna nan asibiti ana ba su kulawa
ta akwai rahoton da na gani cewa kamar wasu sun hito da yaran da suka haifa tare da banditin gaskiya ne?
To gaskiya ina ga wannan magana ni ban da wannan hakikancin wannan abu, ya ka dai ina mai tabbata maka yaran mu sun dawo kuma ma aka muke ji kamar da kajiya.
Duk da yake gwamnatin jihar Kebbi bata nuna hubbasa ba ga fitowar sauran yaran da suka rage hannun barayi, amma dai yanzu haka tana dokar nauyi na kula da lafiyar waɗannan yaran guda hudu da suka fito. Na yi kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Kebbi akan wannan batun, amma dai mataimaki na musamman akan yada labarai ga gwamnatin Kebbi Yahaya Sarki ya ce a hukumance ba umarci fitar da wani bayani ba akan wannan lamarin. Yanzu dai shugaban kungiyar iyayen yaran ya ce suna ci gaba da fafatuka domin samun fitowar sauran yan mata bakwai da suka rage hannun barayin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Tun gaida Muhammad Nasir Sakwato. Masu sauraro, ana sauraron wannan shirin daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington ne akan mitoci 16, 25, da 31. Sannan a koda yaushe ake so za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata akan adireshin mu na yanar gizo www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 5:20. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Da fatan ana kan shagulgulan sallah lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na maimacin tambayar nan kan dalilan ƙasashen Mali da Burkina Faso na shirin ƙulla yarjejeniya da ƙasar Rasha da ƙaurace ma Faransa da kuma yadda al'amarin zai kasance. Masu tambayar idan an tuna su ne baban dimamman bandi da Tasu'u unguwar Tudu da Magarar da Isuhu Madattai da Ali Sarkin Yaƙin Ni'ima da kuma shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na biyu kuma na ƙarshe da ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wurin Farfesa Kamil Sani Fage na Jami'ar Bayar da ke Kano, wanda ya ci gaba da cewa
su Turawan za su yi ƙoƙari su ga sun dakile ƙarin ƙarfin Rasha a Afirka, su kuma Rasha tun da yanzu take shigowa za ta yi ƙoƙari ta ga ta samu abu kamar yadda ya faru a da, an ka duba irin yadda aka faru a irin su Angola su Namibia, Rasha ta ɗau da Cuba su ɗau wani ɓangare, wannan kuma su ɗau wani ɓangare, a kawo abin da ake cewa yaƙin proxy, wato na ka samu yaranka ka sa su su rinka ba kowanne rinka ba wani bangare makamai da taimako suna gwabza wannan rigima tsakaninsu.
Kenan za a iya cewa ita Rasha wannan tayi ko kuma wannan neman tallafi da Burkina Faso suka yi da Rasha daga wurinta kamar ita wata dama ce a wurinta na gwada wannan kwanji, kenan za a iya cewa a nahiyar Afirka.
Kwarai da gaske wannan dama ce da ta ƙara samu ta shigo cikin yankunan Afirka musamman wannan bangare na Sahel wanda ita bata ciki, kaga wannan zai bata dama. Haka an ka lura ma ai yanzu China ita ma tana shigowa Afirka, ita kuma ta fuskar tattalin arziki take shigowa, ta ta bada abubuwa daban bashi ne yayi sauki ba irin na wannan ba, ta shigo ta yi tallafi ta wane ne dan kowace tana neman ƙara karfinta a wani tasirinta a wannan bangare. Kuma kamar yadda na faɗa ɗazu ita yanzu wannan gurare za ka ga rigimar ta zafi, domin har Amerika ma ta fito tana cewa duk ƙasashen da suka yi wannan sai dai su zaɓa zaɓe ne ko su kowa annan, don haka kaga magana ce wanda har suke batun za su yi amfani da takunkumi da wane ne tsakaninsu akan ƙasashen da suka tafi wajen Rasha. Su kuma Rasha za ka ga suna neman yanda za su ba wa annan kariya da ƙarin ƙarfi don kar su rasa su daga hannunsu.
To amma suna ganin Profesa me yasa ita Rasha koda yaushe za ta nuna tasirinta a wuri ko tana so ta shiga wuri ta yi sai dai ta fuskar wato sha'anin soja ko makaman soja misali maimakon batun tattalin arzikin nan da yanzu a zamanance shi ne aka fi yaƙi da shi kuma ana cewa tana tattalin arzikin nan misali ta fuskar noma gashi kuma Afirka wani wuri ne da ake yin noma din nan misali me yake hana ita Rasha misali yin amfani da wannan fuskoki dan watakila ta jawo kasashen Afirka ko kasashen wasu tasowa irin na Afirka jikinta
na'am to irin abin da ya faru dai ya irin yanayin tattalin arzikin ta ne ita Rasha na ta ba irin kaman na Turai bane wanda suke amfani da jari hujja su shigo su kafa masana'antu da abubuwa shi yasa zaka ga Rasha ita ta fi shigowa da goyen bayan a gwamnatoci ko mutane masu wanda ake cewa yan gabadai masu abu kaman yanda ya faru inda na ce ma irin Afirka ta kudu Angola a kudancin Afirka da su Angola da Mozambique da su Zimbabwe ta shigo ta yi mu ma kaga ko a nan Najeriya an samu shigen irin haka lokacin da muke yakin basasan mu a lokacin mun nemi asiyar mana da makamai muntin kari ingila ta ke fitowa muka koma wajen America ta nuna cewa mu renan ingila ne dan haka da ingila zami ma'ana kasashen yammacin turai suka kiba da wannan tallafi wannan tilasta gwamnatin mulkin soja ta wannan tagawan ta koma ta yi alaka ta siyan makamai da jiragai da su aka yi yaki a hannun Rasha amma kaga da tafiyar ta tafi yanzu an sake koma kamar yanda yake a da
to misali professor akan wannan yunkuri na Mali da Burkina Faso wai akwai abinda kuke cewa regional bodies kamar su ECOWAS da su AU da makamantansu su ba su da tacewa ne game da irin waɗannan al'amura misali idan ƙasa za ta yi kulla alaka da wata musamman a sha'anin yaki dinnan ko tallafin yaki
na'am su sai dai iyakacin abin da suke da shi kungiyoyi kaman kungiyar hadin kan tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ko sai dai yawo da faransanci ko kuma ita kungiyar hadin kan Afirka OAU da ita kanta majalisar dinkin duniya kungiyoyi ne wa'anda na sa kai ne ƙasa sai ta ga dama za ta shiga kuma ba ta da wannan kungiyoyi ba gwamnati bane wanda za su iya tilasta wacce ta shiga da haka zama ake ta diplomasiya a tattauna a yabo da haka in ma an zo koda an ba su shawara kan tattauna cewa bai kamata ya ba ƙasa tana da yancin kanta ta ga wanda za ta yi alaka da su na ɗaya kenan sannan na biyu kuma zaka ga su ɗin wa'annan ƙasashe ai kamar ruwa ne ya ciyo su ana Hausa suna cewa wanda ruwa ya ciyo shi ko takobi ka mika mai zai karba wannan kasashen suna fama da wannan rigingimun wanda ya kusa cinye su dan haka tunda ba su samu tallafin ba su kai can kuma na uku wa'annan kasashe kungiyoyi ba sa iya taimakawa a kawo ƙarshen rigingimu iyakaci sai dai a ta diplomasiya ko kuma a ce za a kawo sojan zaman lafiya da shi kuma sojan zaman lafiya din ma za ka ga yawancin shi nauyin sa yammacin turai kasashen yammacin turai ne suke tallafa mushi ko da kuɗi ko da makamai su suke musu dan haka ba su da wani katabus dan haka in an zo wa'annan kasashe idan suka ce za su gayyato wata ƙasa su alaka da ita ba yanda za a yi da su domin tana da yanci ta yi alaka da kasashen da take so ba kaman gwamnatin gida ba ce misali a ce munan Najeriya tarayya ba inda za a ce wata jiha za ta alaka da wata ƙasar waje ba tare da amincewar gwamnatin tarayya ba in ma ta yi za a iya soke shi to amma in kungiya ce ta ƙasa da ƙasa kowace tana da iko ta yi abin da yake cin gashin kanta
to yanzu watakila abin da za a jira a gani kenan sai dai a ga watakila yiwuwa ko aka nasara ko aka sinta game da wannan yunkuri na Mali da Burkina Faso da su Rasha kenan
gaskiya abin dai muddin dai a dalilin da ya kawo su har suka tafi wannan alaka in bai kauce ba zai yi wuya a ga ƙarshen alakar su da Rasha din dalili kuma shine na farko cewa ga tashin hankali kasashen suna fama da wa'annan yan alka'ida wanda suke neman su kwace kasar sannan na biyu su kuma gwamnatocin na soja ne a dokokin yarjejeniyar diplomasiyar ita kungiyar haɗin kan Afirka ta Yamma da kuma ma yanzu a duniya ba a yadda da gwamnatin soja ba a karɓarsu. To suna ganin in ba wannan ne suka samu tallafin ba kaman su za a iya hanɓare su kuma ga wannan tashin hankali. In ba wannan ne ya kauce ba na ga zai wuya a ce ka ga tasirin rashin ya ragu. Amma kaman
idan misali professor ya zama cewa wannan yunkuri na su yayi nasara, zai zama kaman mabuɗi ne kenan ga ita Russia ta dinga kai irin wannan tallafi ga kasashen Africa ko kuma wasu kasashe masu tasowa misali.
Ai wannan ba shine na farko ba, Russia ta yi irin wa'annan da yawa kuma tana yi a gurare da dama. Amma in tafiya ta yi tafiya zaka ga a hankali wannan abun ya kwaranyi. Kamar yadda na ga ma duba inda suka yi a Zimbabwe da yadda suka yi a Mozambique da Angola, kaga ai yanzu tasirinsu ya ragu domin in ana tafiya koda ta canji ne na tattalin arziki da kuma tsarin demokaradiyya, a hankali za ka ga an samu gwamnatocin da alakarsu ta dan yi sanyi da Rasha din. Amma muddin da akwai wannan rigingimu kamar na Ukraine din nan da kuma rigingimu a cikin su guraren musamman yanzu inda ake Sahel din nan, in ka duba ba kasar da ba ta fama da shi, mu nan ga Boko Haram da mu da Niger da Kamaru, can kuma ga su ita ma din su ne ga kuma alaka su da Al-Qaeda. Duk wannan kuma wanda in ka duba usulinsa kirkira ce ta kasashen yammaci musamman Amerika wanda suka yi shi tun da farko su yaƙi Rasha a wajen Afghanistan da abu. Yanzu gashi abin ya fito ya bazu a duniya, yana samun abu kuma yana samun goyon baya daga yammacin kasashen yammacin Turai. Amma duk da suna yaƙa shi ta wani ɓangaranci, amma suna amfani da shi kamar karan farauta ne, inda ba su da suke da matsala sai su cuna shi a ta yi. To in ba wannan ne ya ragu ba, gaskiya zaka ga zai yi wahala cikin sauki a ce tasirin da kutsen da Rasha take shigowa ya kare cikin dan gajeren lokaci.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar, Professor Kamilu Sani Fage na Jami'ar Ado Bayero ta Kano da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da producermu da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya. Wassalam.
Madalla, an gaida Ibrahim Ka'almasi Garba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Sanar da ranar da Manchester United za ta buga kwanton wasanta da ya rage a gasar Premier League. Hakan ya biyo bayan da aka fitar da Manchester United daga gasar zakarun Turai na European League ta shekara ta 2022 zuwa 2023. A ranar Alhamis din nan, Sevilla ta doke United da ci 3 da nema a wasan farko dab da karshe a Europa. Tun farko dai sun tashi can jaras ci 2-2 a Old Trafford. Kungiyar da Erik ten Hag ke jaragama za ta karbi bakoncin Wolverhampton a Old Trafford a ranar 13 ga watan Mayu. Mako ɗaya tsakani, wato ranar 20 ga watan Mayu, United za ta ziyarci filin Vitality domin kecere ne da Bournemouth. A wasan farko a Premier League, United ta ci Wolverhampton da ci 1 da nema a ranar 1 ga watan Kirsimeti, kuma mako Rashford ne ya ci ƙwallon a zagaye na biyu. Haka kuma a karawan farko da United ta yi a shekara ta 2023 ta doke Bournemouth da ci 3 da nema a Old Trafford. Waɗanda suka ci ƙwallon sun hada da Luke Shaw da Casemiro da kuma Rashford. To sai dai ba tsaye da ranar da United ya kamata ta karbi bakoncin Chelsea ba a gasar Premier da ya kamata su buga a ranar Lahadi 23 ga watan Afrilu. United za ta buga wasa dab da karshe a FA Cup da Brighton a ranar Lahadi a Wembley, dandalin da aka yi ta fafatawa da ya kamata a yi a Chelsea. United wanda take ta uku a teburi da maki 59 za ta ziyarci Tottenham a ranar 29 ga watan Afrilu. Karawan ƙarshe da United za ta iya a bana ita ce Fulham a ranar 28 ga watan Mayu. To daga ɓangaren Premier League bari mu dawo gefen La Liga inda Real Madrid za ta karɓi bakoncin Celta Vigo a wasan mako na 30 a gasar La Liga a ranar Asabar din nan, wanda tuni kuwa yanzu haka ana ta fafatawa. Tuni dai Hikalto Asloti ya bayyana ƴan wasa da suke buga masa wasa a yanzu haka a Santiago. Ƙungiyoyin biyu sun fara wasa a bana a La Liga a ranar 20 ga watan Agusta na shekara ta 2022, inda Real Madrid ta ci 4-1. Real ta ci kwallayen ta hannun Karim Benzema a bugun penalty da Luka Modric da Vinicio Junior da Federico Valverde. Ita kuwa mai masaukin baki Celta ta zira 1 ta hannun Lango Aspas a minti na 23 a bugun daga kai sai mai tsaron raga. Real Madrid tana ta biyu a teburin La Liga da maki 62. Ita kuwa Celta mai maki 36 tana na 10-12 a teburin babban gasar ta Mola na Spaniya. Barcelona ce ta gaba a matakin farko mai maki 73 wanda za ta karbi bakoncin Atlantico Madrid a ranar Lahadi. A bangaren wasannin gargajiya kuwa, inda ake gabza dambe na bikin sallah a Nigeria a gidan dambe na Alhaji Ado Bayero da ke jihar Kano, inda take da kananan hukumomi 44. Yusuf Sarkin Yaki, wanda ke zama dan jarida kuma a kowane lokaci ana gwargwarmaya da shi a harkan wasanni musamman bangaren gargajiya, yayi mana karin haske yayin da na yi masa tambaya kowane hali ake ciki yanzu a bangaren wasan gargajiya na dambe da ke jihar Kano.
An yi wasanni gaskiya zuwa da cewa su ƴan wasan damben kowa ya hassala ko kuma yace yana cin burin wannan rana, domin akan yi musu kotutuka kasancewar wannan lokaci da ake ciki na karancin kuɗi a hannu, sai dai kuɗi na tura ta bangaren waya ko in ce bankuna. To ka san akwai waɗanda su kuma suna rike kuɗin musamman wanda suke wahaltawa shi wannan bangare na wasan gargajiya, domin raya shi kada a ce ya samu tazgaro ko kuma an daina tunawa da shi. To hakikanin gaskiya an cika sosai kuma an yi wasanni akalla za su iya kaiwa guda 10-12 wanda aka fafata.
Yanzu kamar cikin manya-manyan ƴan dambe a Najeriya, su wane ne da wane ne wadda kake ganin yau za su kara wasansu?
Za mu iya cewa kamar akwai wasu matasa guda biyu wanda ɗaya ɗan jihar Kano ne, ko in ce da kamar ƴan jihar Kano ne, tsakanin Ramadan Garba Ramadan, wani matashin ɗan dambe ne daga nan jihar Kano a bangaren karamar hukumar Nasarawa wato Brigade, wanda kusan za a iya cewa shi ne zakaran gwajin dafi, don idan ya shigo gida ma ga baki ɗayan ƴan kallo suna rikicewa ne. To akalla za a yi wasa da shi yau tare da shi da Bahagon Sani mai muci, wanda kowanne za a iya cewa tare suka taso daga bangaren koyon wasan damben kuma har suka kai wannan lokaci.
Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Madalla, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice. Ke ci gaba da gwamnati faɗa tsakanin bangarorin sojan ƙasar Sudan biyu a yau Asabar. A wata sanarwa, babban hafsan sojan ƙasar General Abdul Fattah Al-Burhan ya ce dakaransa za su taimaka wajen kwashe 'yan ƙasa da jami'an diplomasiyya daga Burtaniya, China, Faransa da kuma Amurka. An samu rahoton faɗa a kusa da tashar jiragen sama ta birnin Khartoum. Ko da yake har yanzu ba a san yadda za a yi wani gagarumin aikin kwashe mutane ba, saboda an yi musayar wuta sosai a yankin da ke kusa da tashar jiragen a cikin makon da ya gabata. A bayanan da ta saba fiddawa kullun game da yakin da ke faruwa a Ukraine, ma'aikacin tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa Rasha na gwagwarmayar ci gaba da bada hujjar dalilin mamayar Ukraine. Hujjar kuwa ita ce mamayar ta Ukraine ta yi shige da abin da ya faru a tsohuwar tarayyar Soviet a lokacin yakin duniya na biyu.
Masararo da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu, a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producermu Dadi Balawi, sai injiniyanmu na yanzu Rob McLean, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ku kwana lafiya. Ma'assalam.